Double flows. No noise. Do don su, nine do don su, we do don su, nine do don su, su, nine do don su, nigga do don su, nine do don su. Duba nasa ta wari nasa ya wari na dubi tololo asaman tudu na dale. Gashi na how come Mike bana ti magana shi yasa suke kira na gagare. No be sani bora too danger, say this one for you to remember. Ne da travel na mukal kauri in zandawar back with the banga. No prong, no dad, no shaking. Raise some flow up, no checking. Every time I speak on the beat is a murder. Mama Nike toss a new legend. No the rappers sound whack, but they only need 30 battles. Stop faking. Sound for the Maybach, sound for the crib, sound like a nah motherfucker. None of them knows how to handle weapon so far. Da amu su kata kata inda banzo ba. Da nine go ga nine o ga nine me sharia mastan doka. Gashi jiji na kulungo bara yake amma kuma na kikone wa in zama toka. Kai masaba mu guri dan naga kana yin wani abu kaman wani loba. Abi number one na go carry last lamba dai ni zan doka kuma zan ten ka zan ten da zan kwakule duka cikin gidan in bar musu bawo bar musu bawo mata da yaran ten wayo shi ne ma ka daina musu wanka bawo drop quick shit mun barke da zawo mun soka musu su dai kaman shawo kaman shawo a tebur muke kasawa da amma yanzu mun bude sabon shago
su su ni ne do don su do don su su ni ne do don su do don su su ni ne do don su nigga ko ana sanye muna kwaye burgun su nigga do don su
wanda yake musu bulali kuma ya tube musu wandon su do don su wanda yake kai hari ya tarwasa kokon su do don su wanda ya hana su yin loto a koton su wanda yake yankewa rappers dan yan hukunci a kotu to ba kun ji ba
ka ji ba
yadda muke zuba
muke zuba
yadda muke bugu suna gudu idan muna arewa suna kudu yadda muke shiga cikin haske muna tsoma kansu cikin du yadda muke harbi da dutse daya kuma mu kado sun su uku
ba kun ji ba yadda muke zuba yadda muke bugu suna gudu idan muna arewa suna kudu
uban daba
uban daba
to don fada
to don fada
na luka bilaka da rafa sun dawo yawo da kokon fara an ga yadda nake buga wasan ga kaman kollo da irin ambaliyar ruwan da na ballo all eyes on me idanun duniya kai na yanzu na zama wani abun kallo
to don su su ni ne to don su to don su su ni ne to don su to don su su ni ne to don su nigga ko ana sanye muna kwaye burgun su